إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuho kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna 8 ga watan dhulhijja hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 25 ga watan 5 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul takwir wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bil khunnas
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal layli idha 'asas was subh إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ولا صاحبكم بمجنون
Allah madaukakin sarki yana cewa fala uqsimu bil khunnas Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro wa'anda suke buya al jawaril khunnas wa'anda suke gudu domin zuwa masaukin su wal layli idha as'as Allah ya ce sannan ina rantsuwa da dare lokacin da duhu ya lullube sa was subhi idha tanaffas Allah ya ce sannan ina rantsuwa da asuba lokacin da takketo innahu lalle shi alqur'ani mai girma laqawlu rasuli karim magana ce ta wani manzo mai karamci dhi quwwatin wanda yake ma'abucin ƙarhi ne inda dil arshi a wajen mai al arshi makinin wanda ya kasance mai babban matsayi ne muta'in abin girmamawa ne thamma amin sannan kuma amintacce ne Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun Allah ya ce kuma ma'abucin ku bai kasance mahaukaci bane Allah madaukakin sarki yana cewa fala uqsimu bil khunnas Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro wa'anda suke buya al khunnas sune tauraro wa'anda suke boyewa da daddare wanda suke boyewa da rana kuma da daddare su bayyana kamar yadda Imam Muslim a cikin littafin sa na hadisi da al-Imam an-Nasa'i suka kawo wani hadisi a galkashin wannan aya cewa hadisin an samu shi daga Mus'ar ibn Kidamin anil Walid ibn Sari'in an Umar an amru bin huraith qal yana cewa sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam as-subha yace nayi sallah as-subha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sami'tuhu yaqra fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas yace yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wa'annan ayoyi. Akwai riwaya da aka samu daga Abu Ishaq, Allah ya kara masa yarda, daga wani mutum wanda ake ce man muradin daga Ali, yana cewa fala uqsimu bil khunnas al jawari al khunnas, ana nufin da su hiyan nujumu takhnisu bin nahari wa tadhharu bil layl, sune tawraru lokacin da suke boyewa idan rana ta keto, wa tadhharu bil layl idan kuma rana ta fadi sai wa'annan tawraru su boye. Wannan shine abin da yawa daga cikin malamai suka fassara akan shi. Al khunnas ana nufin da shi boyewar tawraru lokacin da rana za ta fito. Kaga idan rana ta fito babu wata tawrarowa da kake gani a sararin sama, amma lokacin da dare ya fara kuma zaka ga kana ganin wa'annan tawrarun. Wannan shine abin da Muqatil bin Sulaiman ya tafa akan shi, shine abin da al-Imam al-Wahidi ya tafa akan shi, da shi da Ibn Taymiyyah da Ibn Ashur. Ibn Atiyya a cikin littafin shi na tafsiri yana cewa Allah ya yi rantsuwa da abin da yake al-khunnas ne, shine tauraru wanda suka kasance suna buya idan dare yayi, suna bayyana idan dare yayi, idan kuma rana ta yi sai su boye. Yake cewa malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu anan. Magana ta farko, ana nufin da al-khunnas da al-kunnas sune tauraru guda bakwai, cikin su akwai rana, akwai ash-shams wanda ita ce rana, akwai al-qamar wanda shine wata, akwai zuhal, akwai utarid, akwai al-mirrikh, akwai az-zuhra, akwai al-mushtari. Wannan sune tauraru guda bakwai wanda suke da ilimin tauraru sun san wa'annan taurarin, koko wanda yake da ilimi na sanin tauraru zai iya wawware maka su idan ya dubu sama. Wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da al-kunnas da al-khunnas sune wa'annan tarmamun guda biyar idan ka cire rana ka cire wata. Amma fassara wadda tafi inganta shine abinda Ibn Juzay ya kawo a cikin littafin shi na tafsiri, yana cewa abinda ake nufi da an-nujum ana nufi da ita kullaha, Allah bai bambance ba tsakanin wata da rana, dukkanin tauraru wanda suke haska sama. Li'annaha takhnisu fi jaryaniha wa takhnisu bin nahari, ita ce wadda take bayyana idan dare yayi, haka kuma lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa dare ya gushe su ma wa'annan tauraru za su gushe. Allah ya ce al-jawaril kunnas, Allah ya ce ina rantsuwa da tauraru wa'anda su kuma suna gudu ne zuwa masaukinsu, lokacin da rana za ta bullo to su kuma suna gudu ne domin su samu su je masaukinsu, kuma ba za su ƙara bayyana ba sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa ita ranar ta gushe. Wannan shine abin da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara, shine al-kunnas ay istitaruha wa tawariha, shine taurarin suna boyewa lokacin da rana ta bayyana. Wannan shine abin da Muqatil bin Sulaiman ya tafi akan shi, da al-Imam al-Farra a cikin littafin shi Ma'anil Qur'an, da Ibn Qutayba a cikin littafin shi Gharibul Qur'an. Wannan malaman sun tafi akan cewa abinda ake nufi da al-kunnas sune tauraru wa'anda suke boyewa a lokacin da rana za ta bayyana. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi cikin littafin na tafsiri yana cewa abinda ake nufi da al-kunnas shine idan rana ta hito wa'annan taurarin suna komawa a bayan rana sai su labe. Yace wala shakka anna hadhihi halatun ajibatun wa fiha asrarun azimatun bahira, yake cewa idan kuma ka kalli yadda Allah yake tafiyar da tsarin wannan mulkin, rana idan ta fito tauraru su boye, haka idan ta gushe tauraru su bayyana, yace wannan yana nuna ma cikan mulki na Allah madaukakin sarki, kuma yana nuna maka cewa iya jeransu na Allah madaukakin sarki, ba za ka taba ba a ce ga rana ta hijo kuma kana ganin tauraru, kuma ba za ka taba a ce ba ga tauraru sun fito kuma kana ganin rana, dole su sai dai daya ya ja ya dai ya zo, kuma ba taba samu ba a lokacin da za a ce ga su bi sun bayyana. Yanzu ba zai yiwu a ce tsakiyar azhar lokacin sallar azhar ba idan ka daga kanka sama kana ganin abun da yake tauraru ne. To wannan yana nuna cika na mulki na Allah madaukakin sarki. Allah ya ce wal layli idha as'asa, Allah ya ce ina rantsuwa da dare lokacin da ya bullo da duhunsa, anan malaman tafsiri suna da fasara guda biyu, me ake nufi da as'asa? Wasu malaman tafsirin suka tafi akan cewa as'asa shine adbara, lokacin da dare ya bada baya, shine misalin lokacin da aka yi sallah asuba, dare ya bada baya wuni zai fito. Wanda suka tafi a kalkashin wannan tafsirin kuma akwai al-Imam Samarqandi da al-Imam Zamakhshari da Ibn Atiyya da Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da al-Imam Shawkani da al-Imam al-Qasimi da al-Imam Sa'di. Wannan malaman sun tafi akan cewa wallayli idha as'asa, Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya bada baya. Wannan shine abun da Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin littafin shi At-Tibyan, yana cewa da yawa daga cikin malamai sun fassara as'asa da cewa adbara, kama Aliyin ya dallata ƙara tabbata a gare shi da Ibn Abbasin da sauran jama'arsa. Wanda suka fassara as'asa da cewa dare ya bada baya sai suka kafa hujja da fadar Allah madaukakin sarki cewa kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar. Kaga wannan ayoyin suna a cikin suratul Muddathir. Allah yana cewa kalla wal qamar wal layli idha adbara, da dare lokacin da ya bada baya, was subhi idha asfara, da asuba lokacin da take to da haskenta. To shi yasa wanga malaman suka tafi akan cewa to anan ma as'asa tana nufin cewa lokacin da dare ya bada baya. Wasu malaman kuma suka ce idan aka ce wal layli idha as'asa, abinda ayat take nufi shine da dare lokacin da ya bullo da duhunsa, shine farkon dare. Misali an yi sallan magariba lokacin da duhu zai lullubewa. Wannan shine abinda Muqatil bin Sulaiman ya tafi akan shi da al-Imam Sajastani da al-Imam Sam'ani da al-Imam al-Khazin da Ibn Kathir da al-Imam al-Biqai da al-Imam al-Ulaymi da Ibn Uthaymeen. Wanda suka tafi a kalkashin wannan fasara kuma a cikin salaf akwai Ibn Abbas daga wata riwaya da aka samo daga wajen shi da al-Hasan al-Basri da Atiyyah al-Awfi da Mujahid, shi ma a wata riwaya da aka samo daga gare shi. Wannan malaman sun tafi a cewa wal layli idha as'asa shine dare lokacin da yake farko, lokacin da zai lullube, lokacin da zai lullubewa da duhunsa. Ibn Kathir yana cewa abinda ake nufi da as'asa yace shine aqbala, lokacin da dare ya bada baya. Yace dukkanin ma'anonin guda biyu za a iya amfani da su, kace as'asa lokacin da dare ya bada baya, koko kace as'asa lokacin da dare ya lullube da duhunsa. Amma me yafi zama daidai a siyakin wa'annan ayoyin? Ibn Kathir yana cewa abinda yafi daidai shine al-iqbal, lokacin da dare ya lullube da duhunsa. Sai ya kawo dalili daga cikin ayoyi wanda Allah ya kawo a cikin suratul Layl. Allah yana cewa wal layli idha yaghsha, Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya lullube da duhunsa. Wan nahari idha tajalla, kuma Allah yana rantsuwa da dare da safiya lokacin da ta zo da haskenta. Ya kawo dalili a cikin suratul An'am, inda Allah madaukakin sarki yake cewa faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan. Sai ya kasance siyakin wannan ayar wal layli idha as'asa shine dare lokacin da yake farko, lokacin da ya fara da duhunsa. Wannan shine abin da al-Imam Zajjaj a cikin littafin shi Ma'anil Qur'an ya tafi akan shi, yake cewa idan aka ce aqbal as'asa shine adbara, yake cewa dukkanin ma'anonin guda biyu suna doka, amma abin da yazo a siyakin wannan suran shine wal layli idha as'asa, Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya lullube da duhunsa. Wannan shine ar-rajih, abinda Ibn Kathir ya tafi akan shi da abinda al-Imam Zajjaj ya tafi akan sa. Allah ya ce was-subhi idha tanaffas, Allah ya ce ina rantsuwa da asuba lokacin da take to da haskenta. Wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan shi, kamar Ibn Jarir yana cewa was-subhi idha tanaffasa ay idha adaa, Allah yana rantsuwa da asuba lokacin da take to da haskenta. Sai ya kawo magana ta wani mawaki mai azancin magana, yana cewa hatta idha subhu lahu tanaffasa wanjaba anha layluha wa as'asa, yana cewa lokacin da sanhiya sahiya ta asuba take to, wanjaba anha layluha wa as'asa, daranta kuma ya gushe domin ya bayini ya kasance ya ba yini dama ya kasance ya kasance zai haska ne. Sai Allah yana cewa innahu laqawlu rasulin karim. Allah ya ce innahu lalle shi wannan laqawlu rasulin karim. Lalle shi alqur'ani mai girma tabbas magana ce ta wani manzo mai karamci. A baya Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da abubuwa wanda suke guda hudu ne. Fala uqsimu bil khunnas الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس توانن كمان مي تنبايا ياي تنبايا ميسا الله مدوكا كنسر كي يرنسي هسو هدو أنا شين الله تي إنه لقول رسول كريم وانا جملة إذا تي المقسم به المقسم المقسم عليه شين أبوند الله يرنسوا أكنسا الله يناسو يتبتر دتوا للي وانا القرآن wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ma larabawa a lokacin lalle alqur'ani ne daga wajen Allah wanda ya kawo masa wannan alqur'anin shine jibril wanda yake mai karamci ne wata halitta wanda Allah madaukakin sarki ya aje domin doko sakonni su kawo shi zuwa ga annabawa a cikin suratu shu'ara Allah madaukakin sarki yana cewa innahu latanzilu rabbil alamin lalle shi alqur'ani mai girma sabkakke ne daga wajen ubangijin ta halikai nazala bihi ar-ruhul amin ar-ruhul amin wannan shine malaika jibril shine ya sabkar da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala qalbika akan zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce li takuna min al-mundirina saboda ka kasance daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubi Allah ya sabkar da alqur'ani mai girma da yare na larabci wanda yake mabayyani ne to kaga anan wannan ita ce cikakken demokrasi ta mulki na Allah madaukakin sarki ka duba yadda Allah yake rantsuwa saboda ya tabbatar ma da mushrikan Quraishawa cewa lalle alqur'ani daga Allah yake Allah baya bukatan sai yayi rantsuwa Allah baya bukatan sai ya rantsa da abubuwan da ya halitta dan ya tabbatar da cewa alqur'ani daga wajen shi yake amma Allah yana yin haka saboda ka san mulki na Allah saboda ayyankan hujja ga wanda bai yi imani da wannan alqur'anin ba sabanin mulkin mu na duniya idan ka ga abin da ba shine ba sai a ce a kama shi a daure amma Allah madaukakin sarki hira yake da shi da kafirai afara'aytum kadha shin buku ga kaza ba kaza sai Allah ya ce to afara'aytum ma taharusuna a antum tazra'unahu am nahnuz zari'una ana hira da mutun saboda ya tabbatar da cewa mulki na Allah madaukakin sarki mulki ne wanda yake cike da adalci mulki ne kuma wanda yake cike da bayi ma mutane bayani akan su miƙa wuya akan wannan alqur'anin mai girma Allah yana cewa dhi quwwatin inda dil arshi makin dhi quwwatin anan ana magana akan jibril ne shine ma'abucin karfi inda dil arshi wanda ma'abucin karfi ne wajen mai al arshi shine Allah madaukakin sarki makinin wanda yake yana da yabo yana da babban matsayi a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa dhi quwwatin shi mala'ika jibril yana da karfi kuma haka Allah madaukakin sarki ya halicce sa kamar inda Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul najm Allah yana cewa allamahu shadidul quwa wanda ya koya masa alqur'ani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jibril sai Allah yake cewa muta'in thumma amin muta'in abun girmamawa ne wane ne abun girmamawa shine mala'ika jibril Allah yana so ya nuna mana cewa mala'ika jibril shine shugaba na mala'iku kuma mala'iku suna girmama sa mala'iku suna darajanta shi mala'iku suna baya kiman sa thumma amin Allah ce sannan kuma shi mala'ika jibril yana da aminci mutun ne wanda yake da aminci al-imamu shaukani yana cewa thumma amin sannan shi mala'ika jibril yana da aminci thumma sai ya kasance nan zarfu ne na makanin lil ba'id zarfun zarfu makanin lil ba'id ana magana ne akan abin da yake can sama al'amil a wannan zarfukin shine muta Allah yana nuna mana cewa mala'iku suna girmama mala'ika jibril kuma suna bashi girman sa kuma suna darajanta shi sannan mutun ne wanda ya kasance mai aminci wannan surai ko wannan ayat tana koya mana cewa duk mutumin da Allah ya sashi shugaba ne a gare ku to a masa da'a a masa biyayya shugaba ne na ƙasa shugaba ne a cikin gida shugaba ne a harkar kasuwanci shugaba ne a wata masarauta shugaba ne a wani kumiti duk wanda kaga Allah ya bashi mulki ko yaya yake to Allah shi yake bada mulki Allah ya ce qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tashau wa tanzi'ul mulka mimman tashau Allah ya ce shi yake bada mulki kuma shi yake warce mulki daga wanda ya ga dama dan haka idan Allah madaukakin sarki ya sa mutun shugaba ne ko ma namine ne kada ka rena wannan matsayin kuma kada ka rena wannan mulkin da Allah madaukakin sarki ya basa sai ka yi masa biyayya daidai gwalgwadon abin da kake iyawa Allah yana cewa muta'in thumma amin shi mala'ika jibril mala'iku suna girmama sa suna baya darajar sa thumma amin sannan kuma ya kasance amintacce ne Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun Allah ya ce kuma ma'abucinku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane to wannan ko kuwa ce ba mai tabin hankali bane shine zai fi daidai da abin da yake janabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar wa ma sahibukum bi majnun tana da alaka da ayoyin da suka wuce lokacin da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa lalle wanda ya saukar da wannan alqur'anin mutun ne halitta ce wadda take mai gaskiya halitta ce wadda take mai aminci halitta ce wadda take mai karamci shine jibril sai Allah yake nuna cewa kuma shi ma wanda aka ba wahayin sai ya kasance shi ma mai gaskiya ne kaga babu canda za a samu kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiyan shi shi ma jibril yana da gaskiyan shi to larabawa suna cewa ai wanda yake koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mahaukaci ne kamar yadda suke fada a cikin suratul dukhan suna cewa muallamun majnun ai mai koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mahaukaci ne koko suna cewa aftara ala Allah kadiban an bihi jinna suna cewa koko dai manzo Allah ya kirkira ma Allah ƙarya ne koko dai yana da tabin hankali ne to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa aywa ma sahibukum bi majnun ma abucinku wanda aka sabkar ma da alqur'ani baya da tabin hankali haka wannan ayar wa ma sahibukum bi majnun tana da alaka da ayoyin da suka wuce shine Allah ya garza mala'ika jibril cewa shine shugaban mala'iku kuma mala'iku suna girmama shi dan haka aka bashi alqur'ani domin ya sabkar da wannan alqur'ani wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kuma sai Allah yake gayin falala ta mutun shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can an gayi falala ta jibril sai aka ce innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda dhil arshi makinin muta'in thumma amin kaga wannan falala ce guda uku Allah ya gayi ta jibril to shine ake gayin falala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce wa ma sahibukum bi majnun kuma ma abucinku baya da tabin hankali saboda shi mai suka akan alqur'ani kullun zai iya samun kofar da zai suka zai iya cewa to tunda wanda ya sabkar da alqur'ani shi jibril amintacce ne zai iya cewa magana ta yi muni wal iyadu billah larabawa wanda ba su yi imani ba za su iya cewa to ai manzo Allah yana da tabin hankali to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi maza ya rufe wannan kafan sai ya ce ma abucinku ba mahaukaci bane risalan ba ta da matsala ta ko ina wanda ya sabkar da ita amintacce ne kuma wanda aka sabkar ma da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce ne kuma lafiyar salau baya da tabin hankali ba kamar irin taskin mu na duniya ba za ka yi ma mutum message a nuna ma nan ya karanta kuma idan kuka hadu da shi ya gwada ma salula ya ce message kin ma bai shigo ba kaga an samu matsala ta rezo kenan to babu matsala ta rezo ko wata matsala da za a samu ta wahayi da Allah madaukakin sarki yake yin shi daga jibril zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yana cewa awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna Allah yana cewa shin wai ba za su yi tunanin cewa manzo Allah ba ya da tabin hankali ba in huwa illa nadhirun mubin Allah ya ce shi ba komai ne ba sai mai gargadi ne mabayyani a cikin suratu 7 Allah madaukakin sarki yana cewa qul inna ma a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum baina yadai adhabin shadid. Allah madaukakin sarki yace samsam manzo Allah baya da tabin hankali kuma shi mai gargadi ne a karkashin wannan malamai suka ce Allah nan tazkiya ce yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake shi to haka kai ma a lokacin da za a tambaye ka akan wani mutum sai ka ga abin da ka sani na alkhairi a tattare da shi abunda kuma ka sani na sharri shi ma ka gai wannan cika adalci kenan da za a tambaye ka akan wani mutum musamman ana so ayi hulɗa ta kuɗi da shi sai a zo a tambaye ka wane ya kake ganin wannan mutumin mu bashi kuɗin mu ko kan mu bashi to Allah yana koya mana yadda ake tsarkake mutum iya abunda aka sani shi ake gai idan gaskiya aka sani za a fadi idan aka san haka aka sani za a fadi kuma ba za a yi mishi kage ba kawai saboda baka so a baya matsayi a zuwa ce ya kana ganin mu ba wani ku mutum masallaci sai ka ce kam wannan akwai matsala in an bashi alhali kuma kai ka san babu wata matsala kawai dai baka so a bashi to wannan shaidar da ka bada a gobara na tashin alkiyama Allah zai nemi mutum ya kawo dalili akan irin wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa la qadra ahu bil ufqil mubin bismillah
walaqad ra'ahu bil ufqil mubin وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ
madaukakin sarki yana cewa wala qadra'ahu kuma hakikanin gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril bil ufqi asarari na sama al mubin wanda yake mabayyani Allah ya ce wa ma huwa alal ghaibi bidhanin kuma shi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alal ghaibi bidhanin bai kasance ba mai rowa ne akan abinda aka yi masa wahayi وما هو بقول شيطان الرجيم الله يجي كما شيء القرآن با مغانا بچه توان شهدان لأنني فأين تذهبون الله يجي تو إنا زاكو دوسا مينين نهنكو إن هو إلا ذكر للآلمين الله يجي شيء القرآن أنبتوني قدك ننتهى لكي لمن شاء منكم أن يستقيم واندي قداما دقا چكيونكو سيدي ديتو يبهن يتكيركي وما تشاؤون إلا أن يشاء الله كما كو بذاكو سوان أبو بسي أبن دا الله يسو كوكو بذاكو نهوان أبو بسي أبن دا الله ينفات رب العالمين وان دا يكشين شوغبا ناتها لكي غبا ديا الله مطلوكا كنسر كيانا چا ولا قد رآه بالأفق المبين حقيقة ننغس كيا من دا الله صلى الله عليه وسلم ياغا ملائكة جبريل أسررين سما وان دا يكي مبينيني تو أنن wannan ayar tana da alaka da ayoyin da suka wuce shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ma larabawa bayanin cewa ai jibril ya sabko masa da alqur'ani sai su zanki mai izgili suna cewa ai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani wani aljani ne manzo Allah yake gani to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce a'a ba aljani bane ba yake gani wala qadra ahu bil ufqil mubin tabbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani malaika ne wanda shine malaika jibril Allah yana so ya tabbatar ma larabawa da cewa manzon Allah ya ga jibril akan surar da Allah madaukakin sarki ya halicce shi kuru-kuru kaman Allah yana so ya tabbatar da cewa ai mai kawo wahayi shine jibril kuma manzon Allah ya san shi tan yanda ta hanyar da wani sheidani ba zai iya kama ba yayi kaman jibril yazo ya ce shi ma yazo da wahayi kuma koda shi mala'ikai sheidanin ya so yayi kama da jibril ba zai iya ba amma dai Allah yana so ya toga ce wannan matsalan ne kada su ce ai tana yiwa wani aljani wata ran shi ma yazo sifar jibril yazo ya ce shi ma an mishi wahayi ya kawo ƙarya ya ga manzo Allah to shi yasa Allah yake cewa ai ya gan shi kuru-kuru ya san shi dan haka babu wanda zai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saja kamar yadda sheidan idan ya rena kai sai ya ma ba saja ya zo ma cikin mahulki ya ce ya baka annabta ko ya zo ma cikin mahulki ya ce shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce ma shine wani mutumin kirki dan haka kai ma daga yau ka zama wali idan safiya ta kai kuma ka tara mutane ka ga ya musu cewa kai ma ka zama cin wali ko shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa shi manzo Allah ya san Jibril sani na gaske ta hanyar da wani sheidani ba zai iya kamar Jibril ba yazo ya kawo ƙarya yace daga wajen Allah ne a cikin suratul najm Allah yana cewa allamahu shadidul quwa wanda ya koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shine mai tsananin ƙarfi shine Jibril dhumiratin wanda yake yana da cikakken sura mai kyau fastawa sai ya daidaita wa huwa bil ufqil a'la Allah ya ce shi kuma ubangijinka yana can a sansanin sama kuma da na fata dalla sai mala'ika Jibrili ya marmatso sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ƙara gurgusowa fa kana qaba qausaini aw adana sai ya kasance tsakanin Jibril da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce kamu biyu ne na hannu ko wani abun da ya kama da haka fa auha ila abdihi ma auha sai Allah yayi wahayi zuwa ga bawan shi abin da ya ga dama yayi wahayi ma kadhabal fuadu ma ra'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar shi bata ƙaryata abin da ta gani ba afatu marunahu ala ma yara Allah ce shin yanzu za ku zanki masa jayayya ne akan abin da ya gani wala qadra'ahu nazlatan ukhra hakikanin gaskiya manzo Allah ai ya taba ganin mala'ika Jibril a wani karin inda sidratul muntaha a wajen magariyar cikewa inda hajannatul ma'awa wadda a kusa da ita ne aljanna makoma take to kaga wannan ayoyi ne wanda suna tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril kuma shine lokacin da Jibril ya zo masa zuwa shi ta farko ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gharu hira lokacin da suke wasa yake wasa da shi da yara a wajen gari sai mala'ika Jibril ya kama sa ya tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fuddo wata tsoka mala'ikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tsoka ita ce raban shedan daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu wannan tsoka ba a cire mana ita ba shi yasa kaga wani sa'in ya dan jaka kainan wani sa'in ya jaka kainan wani sa'in ya dan kyahana ka aikin alkhairi to wannan ne karo na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril sai karo na biyu lokacin da ya fara zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya sabkar masa da wahayi hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta tana cewa farkon abin da ya fara zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wahayi shine manzo Allah zai yi mafalki idan yayi mafalki kuma sai mafalkin ya tabbata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita a wajen gari wani wuri da ake ce magharu hira sai dan kebe ya samu yayi ibadarsa idan abincin shi ya kare kuma sai ya dawo wajen Khadija sai ta dan kara mishi wani abin da zai dan yi amfani da shi kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma can ya ci gaba da ibada to yana wannan wurin ne sai mala'ika ya zo masa mala'ika Jibril fa ja'ahu al-maliku fa qala iqra sai mala'ika Jibril ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ikaratu anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni ba ni karatu sai ya kama manzo Allah ya matse sa har sai da manzo Allah ya zuha sai ya ƙara sakin shi ya ce mishi kai karatu manzo Allah ya ce ai ban iya karatu bai ƙara kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matse sa sai da ya zuha ya ce kai karatu ya ce ni ban iya karatu ba sai da aka yi haka so uku sannan sai mala'ika Jibril ya sabkar masa da wa'annan ayoyin iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam wannan shine karo na farko da wahayi ya sabko to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haka sai ya firgita sai ya rugo wajen matar shi Khadija yana cewa zammiluni zammiluni yana cewa kulillibeni 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 sai ta kama sa ta lillibe sa da mayahinta ta lillibe sa da wani bargo to lokacin da ya dan halhado tsoran ya dan fara hutaran shi sai take tambaye shi menene ya faru sai anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabba Khadija wannan labarin ai mala'ika ne yazo kaza kaza har ya sabkar mini da wasu ayoyi shikenan sai take ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan tace ma manzo Allah ai Allah ba zai taba wulakantar da kai ba har abada saboda kana sada zumunta saboda kana dokar abinda yafi karfinka koko abinda kana da bukata da shi ka mika ma wani taggai wasu abubuwa na alkhairi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ta tabbatar ma manzo Allah cewa lalle wannan alkhairi ne kuma Allah ba yayi haka bane dan ya kunyatar da shi anan ne sai tace mishi to tashi mu je wajen dan uwana wanda ana ce mishi Waraqata bin Nawfal shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen shi shi kuma wannan yana daga cikin mutane na Yahudawa wanda aka ba littafi sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani sai wannan yake ce mishi hadhan namusul ladhi nazala Allahu ala Musa ai irin wanga abin da ka gani irin shi ne Allah ya sabkar ma da annabi Musa ya laitani fiha jazan laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka sai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ta ma a ce ina raye lokacin da mutanen ka da su hudda ka daga garinka wanda yake shine Makka da na taimaka maka da na kama maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw mukhrijiyahum manzo Allah yace shin yanzu su mutane na da su hudda ni daga wannan garin nawa wannan mutumin yake ce masa e tabbas za su fidda ka daga wannan garin naka to wannan shine karo na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril akwai riwaya wadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yana cewa fara'aytuhu ya'ni Jibril ala kursiyyin bayna as-sama'i wal ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril a tsakanin sama da ƙasa akan wata kujera kamar yadda hadisin Ibn Mas'ud yazo yana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a jibrila lahu 600 janahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril da idanunsa kurukuru yana da fuffuke 70,000 to shine abinda Allah yake tabbatarwa anan Allah ya ce wala qadra ahu bil ufqil mubin hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu asarari na sama akan kujera ya ganshi gani na tabbas kuma ya ganshi gani na yankan hujja saboda kada abinda mushrikai suke zaton cewa wani zai iya labewa ko wani shedan zai iya labewa ya sufa jibril sai ya zo ya kawo masa wannan sa ya kawo wahayi na daban to shine Allah yake tabbatar da cewa ko da ma a ce wani shedanin zai iya kaman jibril to manzo Allah zai ga wannan cewa wannan ba jibril bane na gaskiya saboda ya sha ganin shi kuma a lokacin da zai sabkar masa da wahayi yana ganin shi yana suna ƙara haduwa Allah yana cewa wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba ya boye abinda aka yi masa wahayi na gaibu anan akwai qira'a guda biyu wanda malamai suka yi qira'a ta farko shine wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba abin tuhuma ne akan abin da aka sabkar masa da shi wannan yana nuna cewa ba a tuhumar manzon Allah akan cewa ya boye wani abu daga cikin alqur'ani mai girma sai qira'a ta biyu wa ma huwa alal ghaibi bi dhaninin shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai ruwa bane akan abin da aka sabkar masa da shi na wahayi ad-dhanni abinda ake nufi da ad-dhannu shine ruwa to shine Allah yake cewa shi manzo Allah ba ya da ruwa da an sabkar masa da wahayi ba ya da ruwa ba ya da ganin kyashi ba ya da keta sai ya tattara mutane ya gaya musu wannan wahayin da Allah madaukakin sarki ya sabkar Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba boye wani abu na wahayi ba kuma da manzo Allah yana boye wani abu na wahayi to da ya boye abubuwa da dama suran da ta gabata suran abasa wata walla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka har zuwa karshe da manzo Allah yana boye wani abu na wahayi da ya boye ta saboda tana magana ne akan shi manzo Allah ana zargin sa ne akan saboda mi za ya kawo da kan shiga makahu yana himmantuwa da manyan mutane na Quraishawa haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana boye wani abu na wahayi da ya boye fadar Allah madaukakin sarki laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun wa an suka firai da suka matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance duk idan ya zo sallah yana yin al-qunut yana cewa Allah ya tsine musu ruwan albarka sai Allah ya sabkar da wahayi yana cewa laysa laka min al-amri shay'un kaga anan ma fada ne Allah madaukakin sarki yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya tara mutane kuma ya gaya musu kaga da yana boyewa da sai ya boye wannan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana boye wahayi da ya boye cewa afallahu an kalima alinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam alkadhibina la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim hadwa qarshe ko kaga wannan da manzo Allah yana boye wani abu na cikin wahayi da ya boye abubuwa da dama wanda sun shahe shi na daga alqur'ani mai girma amma a yau za a samu wasu lalatacin mutane irin su ar-rafida da sauransu suna ganin cewa ai manzo Allah ya boye wani abu na wahayi suna ganin wanda ya kamata ya fara zamanto khalifa shine Ali amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye to wannan ƙarya ce ake jinginawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha idan Allah ta ƙara tabbata a gare ta tana faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito suna tana cewa man haddathaka anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam katama shay'an min al-wahyi faqad iftara 'ala Allah al-kiriya tana cewa duk mutumin da ya baka labarin cewa manzo Allah ya boye wani abu daga cikin wahayi tace to wannan mutumin ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah kuma wannan mutumin kada ma ka tsaya sauraron shi ko a salularka ka shiga TikTok ka ji wani na cewa ai manzo Allah ya boye kaza kawai ka wuce wannan ƙarya ce za ya gaya maka ba ya da wani dalili akan wannan sai Allah yake cewa wa ma huwa biqauli shaytanir rajim Allah yace shi alqur'ani mai girma ba magana wani shaydan bane wani la'anan ne dan haka kada ku zanki cewa shaydan ne yayi sifat jibril ya zai ga manzo Allah wahayi a Allah yana cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin kuma alqur'ani ba shaydanu bane suka sabkar da shi Allah yace wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una kuma su ba ma su iya sabkar da wani abu mai kama da alqur'ani Allah yace innahum anis-sam'i la ma'zulun Allah yace ai su shaydanu an kange su daga hawa sama daga sato labari tun lokacin da aka fara sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi shine abinda muka wuce na cikin suratul jin uluhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban hazuwa karshe sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa aina tadhhabuna to yanzu ina ne za ku dosa wanda bai imani da alqur'ani ba me yake so a masa an bayyana masa cewa wanda ya sabkar da alqur'anin halitta ce wanda take mai aminci mai karamci abin girmamawa shine jibril shi ma wanda aka sabkar ma alqur'anin mutum ne mai aminci mutum ne mai karamci mutum ne wanda baya boye wannan wahayin Allah ya ce to fa aina tazhabuna yanzu menene dalilin wanda bai imani ba me yake so a masa bayan wannan sai Allah yake cewa in huwa illa dhikrul lil alamin Allah ya ce shi alqur'ani mai girma tunatarwa ne ga dukkanin halikai mutane da aljannu da mutanen duniya gaba ɗaya wannan kuma yana daga cikin khususiyya ta manzon Allah da khususiyya ta alqur'ani kowane annabi ana aiko sa ne a iya mutanen shi kadai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aiko shi a dukkanin mutanen duniya gaba ɗaya balaraban su da bakin su da tsanwan su da jan su mutun din su da aljannun su Allah yana cewa liman sha'a minkum an yastaqim Allah ya ce wanda ya ga dama daga cikin ku an rige dai an sabkar da wannan alqur'ani to wanda ya ga dama sai ya miƙe ya bi hanya zam wanda kuma bai ga dama ba sai ya tsaya yana kwana-kwane ya tsaya yana bin abinda babu tabbas abinda babu alqur'ani babu hadisi ingantacce akai Allah madaukakin sarki yana cewa zalikal kitabu la raiba fi Allah ya ce wannan alqur'anin da muke gani qur'ani ne wanda babu kwankwanto babu shakku a ciki Allah yana cewa a cikin suratul fussilat Allah yana cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa Allah ya ce shi alqur'ani mai girma shiriya ne waraka ne ga masu imani wal ladina fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin bayyin amma wa'anda ba za su yi imani da su ba su kuma wa'annan Allah madaukakin sarki ya toshe kunnuwansu sai Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kuma ba za ku so wani abu ba sai abunda Allah madaukakin sarki ubangijin ta halakai ya kaddara wannan mun shayin magana akan abun da ya shahi wa ma tasha'una illa an yasha Allah shine bawa yana da mashi'a amma mashi'ar shi ba za ta cika ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya so misali zaka ce gobe za a zo a yi karatu to kaga idan Allah madaukakin sarki bai so ba sai kaga an kawo wani dalili wanda ba zai sa a yi wannan karatun ba shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan to wa'annan ayoyi koko wannan sura tana koya mana wata tarbiyya tarbiyyan da take koya mana lokacin da Allah yake cewa innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arshi makin wanda ya sabkar da alqur'ani ga manzon Allah shine malaika jibril wanda yake mutun ne mai karamci di quwwatin kuma mutun ne wanda yake da karfi a kalkashin wannan malamai suka ce to ita wilaya ba mutun shugabanci akan wani abu dole sai in yana da wa'annan abubuwan guda biyu ba za ku sa mutun a shugabanci ba dole sai kun tabbatar yana da wannan abun guda biyu abu na farko shine ya kasance yana da karfi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa zi quwwatin shi malaika jibril yana da karfi dan haka ba za ka dora mutum akan wani abu sai ka tabbatar da cewa yana da karfi na karfi ko na mulki ko karfi na hannu wanda zai iya kare wannan amanar da aka basa sannan kuma sai ya kasance aminun sai ya kasance yana da amana to idan mutum ya hada wa'annan abubuwan guda biyu sai a ba su shugabanci misali mutum ne za a ba shi ajiyan kudi to sai a duba ga yana da karfi karfi anan shine idan kudin nan sun bace ko wani abu ya same su shin yana iya nemo wannan kudin ya bada koko amma ba za a dauki kudi ba kawai a ba mutumin da shi da ma yana da bukata kuma in ya canye ba yadda za ku yi da shi to dole in za a ba mutum shugabanci sai an lura da wa'annan abubuwan guda biyu ya kasance yana da karfi kuma sannan ya kasance yana da amana kamar yadda yazo a cikin suratul qasas inna khayra man ista'jartal qawiyul amin kaga wanda baban su ya doka domin yayi musu aiki ya kama musu wajen kiyan dambobin su mutun ne wanda yake da karhi shine suka ce inna khayra man ista'jartal qawiyul amin inda Allah madaukakin sarki yake cewa an unki haka ihdabna tayyahataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indika wama uridu an ashqa alayhi haka yazo a cikin suratu yusuf Allah madaukakin sarki yake cewa innaka al-yawma ladaina makinun amin kaga ba doki shugabanci ba aka ba annabi yusuf sai da aka tabbatar da cewa makinun babban mutum ne sannan aminun aka tabbatar da cewa yana da amana to wannan abubuwan guda biyu sai sun hadu akan mutum sannan ake bashi matsayi kuma wani irin matsayi ne da Allah madaukakin sarki yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim kaga anan badal ne badal kin shi shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa in huwa illa dhikrul lil alamin sai Allah ya kawo badal Allah yana cewa liman sha'a minkum an yastaqim taqdirin sha'anan shine kace in huwa illa dhikrul liman sha'a minkum an yastaqim shi alqur'ani tunatarwa ne ga wanda yake neman shari'a shi yasa duk yadda kashi ana batawa wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace haramun ne wannan yace wajibi ne to kai in dai gaskiya kake nema to Allah zai tsinka yadda kai akan abun da yake gaskiya ne amma inda ma akwai san rai a zuciyanka akwai bid'a a zuciyanka to sai Allah ya kifar da zuciyanka sai a ta kwatamta ma ka ki ganewa ko ka kiyarda a ta jawo aya ana jawo hadisi ana jawo maganan manya-manyan malamai kana cewa kai baka yarda ba kuma baka da wani dalili to duk abin da ya ciccira na addini in ka tsarkake niyyarka da zuciya guda kai gaskiya kake nema to Allah za ya nuna ma wannan gaske amma a lokacin da ka kife kana neman dole sai kai abin da ka ga dama to shi ma Allah sai ya kife fahimtar sa a ta kwatamta ma kake ganewa a ta fassara ayoyi a ta hudu ba a gari ana gain wannan abu amma kai ka ki sakin naka saboda ba gaskiya bace kake nufi a ranka kaga anan sai Allah madaukakin sarki yake cewa muta'in thumma amin innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arshi makin muta'in thumma amin wannan yana nuna cewa malaika jibril yana da sifofi guda biyar sifa ta farko karimun mutum ne mai karamci abu na bi mutum ne wanda yana da karfi makinun sannan mutum ne wanda halitta ce wanda take babban mutum ne yana da babban matsayi muta'in kuma wanda mala'iku suna yi masa da'a aminun kuma mutum ne a halitta ce wanda take amintacce to kaga wannan abubuwa ne guda biyar suka hadu akan jibril wannan sanadi ne kamar yadda malaman hadisi suke cewa anwana silsila in tana da karhi to wannan silsilar ta jibril silsila ce wanda tana da karhi dan haka wannan sifofin guda biyar sun tattaro akan shi jibril sannan wayan mishi wahayi shi jibril wayan bashi alqur'ani Allah madaukakin sarki a wurin wa ya sabkar da wannan alqur'anin a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga silsila ce guda uku daga Allah sai jibril sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani dalili da za ya sa mutum ya karyata wani abu da yake daga cikin alqur'ani sai dai inda ma kawai yayi niyya karyatawa ne Allah madaukakin sarki yana cewa dhi quwwatin inda dil arshi makin anan zamu fahimci abubuwa kaman guda hudu abu na farko da Allah ya ce dhi quwwatin shi malaika jibril yana da karhi wannan yana nuna cewa yana da karfin da shedanu in sun kai da miliyan in sun kai yawan su baya da adadi to ba za su iya tarar jibril ba domin su amshi wani abu daga cikin wahayin da Allah madaukakin sarki ya bashi abu na biyu da za mu fahimta a nan shi mala'ika jibril yana muwalaci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali da za a ce mutane su haɗe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai a wancan lokacin to da mala'ika jibril shi ne za ya bashi kariya kamar yadda wani yake cewa za ya zo ya shaƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa da ya kuskura ya zo to da mala'ika jibril manzo Allah ya ce ran nan da kowa ya ga mala'ika da mala'ika jibril ya sabko yayi yagon da shi to abinda yasa Allah ya zaba mala'ika jibril ya kasance mai karhi saboda idan shedanu sun tare shi yana iyawa da su haka idan mutane na duniya a wancan lokacin sun hade ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai to mala'ika jibril shine za ya sabkowa domin ya bashi kariya Allah yana cewa wa in tadhahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da dhalika dhahir Allah yace idan mutane suka juya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya to wanda zai ya jibinta shi shine Allah sannan jibril sannan nagari daga cikin masu imani wal mala'ikatu ba'da dhalika dhahir kuma haka mala'iku su ma za su sabkowa domin su kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki kuma haka ta sha faruwa a zo ana yaki kawai sai dai kaga kan kafirai yana huta sai ka rasa wa yake kashe su to mala'iku ne Allah madaukakin sarki yake sabkowa abu na uku shine cewa duk wanda yayi adawa da jibril kamar wanda yayi adawa da manzo Allah kamar yana adawa ne da jibril shi yasa Allah madaukakin sarki yana cewa man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin har zuwa karshe a cikin abun da yazo a cikin suratul baqara sannan abu na hudu da Allah madaukakin sarki yake cewa dhi quwwatin inda dil arshi makin Allah yana nuna mana cewa shi mala'ika jibril yana da karfin da zai iya isar da wannan sako tun daga sama har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an samu wata tangarda ba saboda ya hada abu bi abu na farko yana da karfi sannan abu na biyu ya kasance amintacce ne wannan yana nuna cewa alqur'ani da muke karantawa abu ne daga wajen Allah yake kuma da mutane za su hadu akan su sauya wannan alqur'anin ba za su iya ba saboda Allah ya yi niyyan kare wannan alqur'anin har lokacin da za ya dashi ranar tashin alkiyama Allah yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun Allah ya ce lalle mu ne muka sabkar da wannan alqur'anin mai girma wa inna lahu lahafiduna kuma mu ne za mu kare wannan alqur'anin anan surar mu ta zo karshe kuma anan lokacin mu ya kare abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh